Amma idan ka ga yanda aka yi shooting a waƙa, kai za ka rantse ma ba waƙar Hausa ba ce, sai dai idan ka ji da kunninka za ka ji Hausa ake yi. Domin yanayin shooting ɗin waƙar ya bambanta da yanda aka saba yin waƙoƙin Hausa.
Attention! This one na for big girls, so if you know how to dance, then come and join us. Alright, like this. Check it out, check it out, check it out, check it, check it, check it, check it, check it out.
Nene nene yo sami gaye,
nene sami gaye.
Nongo nono na parisa,
wale kuwa dena peace class.
Nene 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 shada na mokoko,
so zanti ABCD.
Nama kwe nata kwa shini bili,
wankana ya kele nasu.
Natara kuma shini zongo,
wale kuwa
zongo, zongo,
nene aha. Baby, kita ka wanda coge. Baby, kito ya panda topsi. Mata, ku rausa ya harbi zalle. Mata, kana wa kuna da sare. Mata, ci sawa na da wanka. Mata, sokoto suna da kyawo. Mata, kaduna akwai boko. Mata, kasina akwai ilimi. Mata, yola ko suna da kyawo suma. Mata, ami wala da kyawo. Sami gaye,
nongo nono na parisa,
wale kuwa dena peace class.
Nene nene shada na mokoko,
so zanti ABCD.
Nama kwe nata kwa shini bili,
wankana ya kele nasu.
Natara kuma shini zongo,
wale kuwa
zongo, zo zongo,
nene
bili ya kabili.
Aha, haba baby, so takara wampati. Haba chiku, so gini giza wandanku. Haba gayu, so juye kakalmi. We ina DJ, so chachaka sirinka.
Oh, ina kamaka, so kasanchewa, okay makanya.
To emata, kuluna menta kumbedu. Maza 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 so juya, awannan bedin baguluma. Maza 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 tataka, awannan bedin bazinte. Bazinte, taka. So di juya taka maza 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 ko juya
nene nene yo sami gaye
nene sami gaye
nongo nono na parisa
wale kuwa dena peace class
nene nene shada na mokoko
so zanti ABCD
nama kwe nata kwa shini bili
wankana ya kele nasu
natara kuma shini zongo
wale kuwa
zongo
nene
bili ya kabili.
Aha!
Mwenzo mbegara pari ili hode ni de edi. Dance, dance, di kutaba. Eng anafada tepikaraba. Ammana rawa karikuraba. Kee ya kizo kitaka. Denken kinkaiki beauty contest. Denna sanko za kizama fesin. Dance, dance, move ya bari. Mwenzo mbegara pari. Mwenzo mbegara pari ili hode ni de edi.